zo da sufarki ni na gaza gane ki kunne na yana jin baryarki kwakwalwa ta rike sautin ki na ba da hayyaci na ina gane ta kun tafiyarki I love you forever, I love you forever. Give me your love and I'll take you where you have never been before. The king is in your eye, why you are my neighbor. Your love didn't make me the shiva. Give me your love, give me your love. Trust me, hold me, trust me, baby. Sanin ki ya sanyanin nasuwa aiwa tai sauyi cikin jiki so nake yayyaduwa an gashi ya jalai zan so ki duban wata rayuwa kin bar ni zan yi bulai ni sai da ke zan kare rayuwa ta san kina dauroniya so na gaskiya ne miki a fuskana nuna miki a zuciya ba tamkarki abokai sun shaida miki komai zambiki ke fada na shirya zuciya ta da taki guri daya tintini sun gauraya ra'ayi na miya zamto daya a soma makar daya mafakar mahuda ce innowar soyayya sannan hanyar mahuda ce bangaren halayya dani da ke dani da ke dani da ke kai fahimta ba ni sake ke daya zanwa bajinta ko zan mace ko zan yi rayuwa ni sake dai na bukata ina kike baby fito in sanya ki idani ya na san ki na suna ni ma ina san ki ki san da haki na na soye na kan ki kullum ki na ji na ki na gani ina bin ki amma kin mini laya ba ki soyen san ki ga hakan da izaya kuma azabtarwa ce na shigaru dani tausaya min ki ban soyayya dan Allah more music at houseofsongs.com